Rukun yang diamsa. Da ka ce menene? At-tadribul awwal ashir bi alamati na'am ko daidai amam al-ibarati sahiha. Wa alamatu a ba daidai ba dai ba amam al-ibarati al-khati'ah. Fi ma yati sai ka karanta ga amsan can a ƙasa. At-tadribu thani wada'u al-lawdil gum wada'a al-lawdil badi'i wadde kai sai kai bayanin ani wannan launi na ƙawatarwa wa bayyin naw'aihi fi ma yati. Ga shi na farko, ƙala sha'iru wala aiba fihi gaira anna qasattuhu ataku anna qasattuhu fa ansadni al ayyamu ahlan wa mautina. Nabiyyu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabi baida anni min quraish. Na'ku qala ta'ala wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Babu wani abu da kake kyama a wurin mu kake tuhumtan mu da shi illa an amanna bi ayati rabbina, kawai sai don mun yi imani da ayoyin ubangijin mu lamma ja'atna. To ijaba na ɗaya, ijaba na biyu, ijaba na uku, sai ku je ku karanta. Sai mu tashi a tadribu salisu.